Bama yadda ba, bama yadda ba, bama yadda ba. wa kariya are na mana wayo
yawa
bola ahmad tinubu ka saurara babu kariya ka raina mana wayo
acho
we demand for apology tinubu
yawa
we will not take this insult anymore
aka
muslim muslim ticket is an insult
yes sir
to Christians and Christianity
why shinkana nufin ABC buwace
ga musulmai da musulunci zalla
ga babu amsa
kaman ta kawai autan zaji mun gane mu kuwa ruwace ABC mai kashe yayanta yau masu bi mun fara
bakariya
to
yara har manyan mu
mu hada kai san siya madauri ki guda dai
ha
babu bambanci mu kwaci yancin mu
haka
domin sai yin bambo ta sake
haka
nan ne ka dangare ke samun kofa
bakariya
mu fito kan mu da kwarkwata
haka
mu yi zabe mu kwaci yancin mu
haka
mu hada kan mu dan kar mu kuka gobe
Da. Yan kuna ji kun yi san mako ne to mu a wurin muka kwana.